Sashen Hausa na murya Amurka yake magana da wannan safiyar Litinin 18 ga watan Nuwamba shekarar 2019 akan mitoci da suka hada da 19, 31, 49 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad da Lul Duniya da kuma Alfan Radio a birnin kuma san kasar Ghana, yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a same mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da asuba. Baba ya kuma kiri ne tare da Murtala Faruku san yana zamu gabatar muku da shirinmu na wannan safiyar. Kafin ku ji rahotannin mu ga kanun labarai.
Miliyoyin jama'a ne suke yin tururuwa a Hong Kong a cikin watanni 5 da suka gabata, suna neman sake fasalin demokradiyya a yankin da bai da cikakken yancin cin gashin kai a kasar China. Zaman sauraren shaidu na yunkurin tsige shugaban kasar Amurka Donald Trump zai shiga mako na biyu, inda wasu manyan shaidu suka shirya ba da shaida. Lebanon ta kara tsunduma a rikicin siyasa a jiya Lahadi, yayin da 'yan siyasa ke kokarin kafa gwamnati.
To kadan labaran kenan. Bayan ku ko gaba jin labarai za ku ji cewar jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya ta lashe zaben gwamna a jihar Bayelsa. To sai dai 'yan PDP sun ce da sake.
Ba mu yadda da sakamakon zaben da aka kai ga bayyanawa ba, domin alƙaluman da muke da su na zabe ba su ne aka bayyana ba.
To bayan haka kuma a jihar Kogi, hukumar zaben jihar wato mai zaman kanta ta INEC ta dakatar da tattara sakamakon zaben har sai karfe 9 na safiyar yau Litinin. To ko menene dalili?
An yi shafar sauran guda biyu, ta ga cewa ta jira ba san lokacin za a zo ga gunda a takura. In sha Allah in an kawo wannan kananan hukumomin in ya kai ga faɗin sakamako ya faɗa.
To sarfi la Hashim Gumal kuma na tafi da shirin sa na ciki da gaskiya, amma duk sai bayan kun sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga kuma labaran. Miliyoyin jama'a ne suka yi tururuwa a Hong Kong a cikin watanni 5 da suka gabata, suna neman sake fasalin demokradiyya a yankin da bai da cikakken yancin cin gashin kai a kasar China. A ranar Lahadi mai zuwa 24 ga watan Nuwamba, jama'ar Hong Kong za su sami damar bayyana ra'ayinsu akalla koda ta hanyar kada ƙuri'unsu. Idan kuma zaben ya gudana kamar yadda aka tsara, masu rajin kafa demokradiyya na fatan samun gagarumar nasara. Tashe-tashen hankula na ƙara saka ayar tambaya akan ko hukumomi za su iya ci gaba da gudanar da zaɓe a mako mai zuwa, wanda shi ne muhimmin ma'auni na ra'ayoyin jama'a a daidai sa'ar da ake ci gaba da zanga-zangar nuna ƙin jinin gwamnati wadda ke ƙara ƙazamcewa.
It would be a grave error to cancel those elections. The district council elections are the most fundamental.
Yace zai kasance babban kuskure a soke gudanar da zabukan, a cewar Steve Vickers, tsohon shugaban hukumar binciken manyan laifuka ta 'yan sanda ta Hong Kong. Dalibai masu zanga-zanga a Hong Kong sun yi ta arangama mai zafi da 'yan sanda a cikin ginin wata jami'a a safiyar yau Litinin, lamarin da ya kasance tashin hankali mafi muni tun somawar zanga-zangar ƙin jinin gwamnati watanni 5 da suka gabata. 'Yan sanda sun shiga ne rukuni-rukuni a cikin dare, suna harba barkonon tsohuwa da ruwan zafi, yayin da su kuma masu zanga-zangar suke jefa musu bama-baman kwalba da kuma wasu ƙananan makamai. A wani lokaci kuma an ga motar yaƙi ta 'yan sanda tana ci da wuta. Zaman sauraren shaidu na yunkurin tsige shugaban kasar Amurka Donald Trump zai shiga mako na biyu, inda manyan shaidu suka shirya ba da shaida akan yadda ya tilastawa kasar Ukraine ta gudanar da bincike akan ɗaya daga cikin manya abokan karawarsa na jam'iyyar Democrat a zaben shekara ta 2020, kuma tsohon mataimakin shugaban kasa Joe Biden a daidai sa'ar da kuma ya rike tallafin soji da kasar ke bukata. Karin jami'an gwamnati 8 na da na yanzu za su bayyana a gaban kwamitin binciken sirri na majalisar wakilai a wani zama da ake nunawa a gidan talabijin a duk fadin kasar, tare da babban jigo Gordon Sunderland, jakadan kasar Amurka a kungiyar tarayyar Turai, shi ma zai bayyana a ranar Laraba. Wani zaman jin bahasi na sirri da aka yi wa kwaskwarima, Sunderland, wani mai tallafawa siyasar Trump da miliyoyin daloli kafin tumbuke shi da Trump din yayi daga mukaminsa na EU a Brussels, ya ce ya gargaɗi wani hadimin shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky a farkon watan Satumba cewa ba za su sami tallafin soji na ƙasar Amurka da suke bukata ba, har sai shugaban ya fito ƙarara ya bayyana aniyarsa ta buɗe binciken akan Biden. Trump ya musanta aikata ba daidai ba, kada ya cicciki yunkurin na tsige shi. Haka kuma Trump ya bada tallafin na soji dala miliyan 391 a ranar 11 ga watan Satumba ba tare da Ukraine ta kaddamar da binciken akan bidin ba. Kuna sauraron labarun ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Lebanon ta kara tsunduma a rikicin siyasa a jiya Lahadi yayin da 'yan siyasa ke kokarin kafa gwamnati. Dubun dubatar 'yan kasar ta Lebanon sun zagaya titunan birane a fadin kasar suna neman a yi garan bawul ga tsarin siyasa. Masu zanga-zangar sun zargi shugabannin siyasar da cin hanci da rashawa, inda suke neman sake fasalin zamantakewa da tattalin arziki da kuma isassun ababen more rayuwa. Rikicin siyasar ya kara rincabewa bayan da tsohon ministan kudi Muhammad Safadi ya janye daga takarar neman mukamin prime minister. A wata sanarwa da ofishinsa ya fitar, Safadi ya ce kamata ya yi a sake nada prime minister mai barin gado Sa'ad Al-Hariri a kan mukamin. Hariri ya sauka a ranar 29 ga watan Oktoba bayan zanga-zanga ta tsawon makonni. A jiya Lahadi, Hariri ya ta'allaka zanga-zangar da rashin ingancin gwamnatin jam'iyyar shugaba Michelle Aoun, inda ya bayyana tsare-tsaren da take yi a kan matsayin marasa gado la'akari da rikicin da kasar ke fuskanta. Jagoran addini a Iran ya goyi bayan matakin gwamnatin kasar na kara farashin man fetur a jiya Lahadi, lamarin da ya haifar da mummunar zanga-zanga a ƙarshen mako. Ayatollah Ali Khamenei ya zargi bata gari da lalata kayayyaki a zanga-zangar wacce ta yi sanadiyar mutuwar akalla mutane biyu. Kalaman nasa sun zo ne a daidai sa'ar da gwamnatin ta rufe yanar gizo a rufadin kasar ta Iran a kokarin dakile zanga-zanga akan karin farashin man da gwamnatin ta yi da kashi 50% a wani jawabi da yayi wa kasar ta talabijin. Khamenei ya ce wasu sun rasa rayukansu, to amma kuma bai cikakken bayani ba. Haka kuma ya umarci jami'an tsaro da su gudanar da aikin su. Bayan jawabin nasa, ma'aikatar binciken sirrin kasar ta ce an gano manyan waɗanda suka kitsa tarzomar kuma ana ci gaba da daukar matakin da ya dace. Zanga-zangar ta haifar da matsin lamba ga gwamnatin kasar ta Iran a yayin da take fama da takunkumin kasar Amurka da ke dada tauye kasar bayan da shugaba Donald Trump ya fitar da Amurka daga yarjejeniyar makamin nukiliyar Iran da manyan kasashen duniya. A ƙarshe, a kasar Iraki kuma an kashe dan zanga-zanga daya tare da raunata wasu fiye da 30 a jiya Lahadi a wata sabuwar arangama akan wata babbar gada a Baghdad. A yanzu haka masu zanga-zangar sun mamaye gadoji uku da ke tsallaka kogin Tigris ya zuwa yanki mai cikakken tsaro na fadar gwamnatin kasar. Zanga-zangar da ta soma tun watan Oktoba saboda karancin aikin yi da ababen more rayuwa ta faɗaɗa ya zuwa zargin rashawa da rashin daidaiton arziki.
Labaran duniya kenan aka saurara daga dan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, jam'iyyar PDP mai mulkin jihar Bayelsa ta sha kai a zaben gwamna da aka gudanar a jiya Lahadi, lamarin da ya zo wa 'yan Najeriya da dama da mamaki. Wakilinmu a Niger Delta Abubakar Lamido yana zaurin da aka sanar da sakamakon zaben daga inda ya aiko mana da wannan rahoto.
There were remaining of APC having satisfied the requirements of the law. Is hereby declared the winner and return.
Babban jami'in tattara sakamakon zaben gwamnan jihar Bayelsa, Professor Osari Kenan, ke bayyana David Lyon na jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya a matsayin wanda ya lashe zaben kujerar gwamna a jihar Bayelsa da kuri'a 352 da 552, yayin da dan takarar gwamna a tutar jam'iyyar PDP mai mulkin jihar ta Bayelsa Musa Donye Dare ya zo na biyu da kuri'a 143 da 172 bayan bayyana sakamakon zaben na kujerar gwamna a jihar ta Bayelsa. Al'ummomi a jihar ta Bayelsa, mazansu da matansu, sun bazu kan titunan birnin Yanaguwa suna murna kan cewar jam'iyyar da suka zaba ta lashe zaben kujerar gwamna a jihar ta Bayelsa. wakilan jam'iyyar PDP a wurin tattara sakamakon zaben tunda wuri-wuri suka yi ko ƙasa ko sama, saboda haka ban samu jin ta bakinsu ba. To sai dai kuma a wani taron manema labarai na baya-bayan nan, gwamnan jihar Bayelsa mai barin gado Harry Saryaki Dixon ya ce wurare irin su Obogini da Obolo ba a gudanar da zaɓe ba, saboda haka ina son in gaya wa duniya cewar abinda ya faru a wannan zaɓe ba abinda zamu lamunce mu bane. Zamu ɗauki wasu matakai da suka kamata. An gudanar da kashe-kashe, kuma in jam'iyyar mu ta PDP da dama sun rasa rayukansu. Wannan jami'in jam'iyyar PDP ne mai mulkin jihar Bayelsa ke bayyana matsayinsu a wannan zaben. Yana cewa ne ba mu yarda da sakamakon zaben da aka kai ga bayyanawa ba, domin alƙaluman da muke da su na zaɓe ba su ne aka bayyana ba. Muna so mu sanar ma duniya ta san halin da ake ciki, sannan daga bisani mu ɗauki matakin da ya dace. Na zagaya a birnin na Yenagoa, ga kuma abin da mutanen jihar ke cewa dangane da wannan zaben.
So we are so happy for it. At least our man has won the election. So we are so happy and we are great.
Wannan tana cewa ne ina cike da farin ciki kan wannan nasara da ɗan takararmu ya samu, David Lyon. Gaskiya ina cike da farin ciki. Kuma muna son ya ci gaba da gudanar da ayyukan raya ƙasa.
We need development, like, you know, good roads, water, lights. You know, we are suffering from light. All this while.
Ya mai da hankali ga ayyukan raya ƙasa irin su tituna da samun muna ruwan sha da wutar lantarki, domin a gaskiya akwai matsalar abubuwan more marayuwa a jihar mu ta Bayelsa. Lamido Abubakar, muryar Amurka. Daga Yenagoa, jihar Bayelsa, Najeriya.
A gaida Lamido Abubakar. A jihar Kogi kuma hukumar zaɓe ta bada sanarwar jinkirta sakamakon zaɓen gwamna da aka gudanar zuwa safiyar yau Litinin. Kawo yanzu dai hukumar zaɓen ta samu tattara sakamakon zaɓe daga kananan hukumomi 19 a cikin 21 wanda ake da su a jihar ta Kogi. Ga wakilinmu Babangida Jibrin da ƙarin bayani.
A wata matsaya da aka cimma tsakanin hukumar ta zaɓe da kuma wakilan jam'iyyun siyasun da suka shiga wannan zaɓe da aka gudanar, babban jami'in hukumar ta INEC na wucin gadi a zaɓen na Kogi kuma mataimakin shugaban jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria, Professor Ibrahim Umar, ya ce hukumar tana tsammanin sakamakon zaɓe daga wasu ƙananan hukumomi guda biyu da ake fuskantar matsalar zirga-zirgar ababen hawa, domin sai an bi ta Kogin Niger zuwa jihar ta Niger kafin a samu shiga ko fitowa daga waɗannan yankuna da ake jiran sakamakon zaben nasu. Alhaji Ahmed Bagudu Biyambo shine kakakin hukumar ta INEC a jihar Kogi, kuma ya mun ƙarin haske ta wayar tarho game da matakin da hukumar zaben ta ɗauka.
Wanda suke da nisa.
Okay.
Akwai mazaɓun da ke da ita lokacin kanta, sai ka shigo jihar Niger, in ka shiga sai ka shiga ka hau kwale-kwale ka kyalle ka kasa ke gulbin Kogin Kwara. Daga can kuma tun da Kogin Kwara ko ya rugu da ruwa, akwai ƙananan ƙoramu wanda suke zuba ma Kogin Kwara, su ma can tsallaka da kwale-kwale ake ba. Daga ci dai akwai abin da Bature kan ce difficult terrain.
Haka.
Sai kuma ƙananan hukumomi kuma guda biyu wanda ake cewa kofa ta arewa da kofa ta kudu. Shi ma yana da nisa kuma akwai 'yan ƙoramu sai kuma takanda a lokacin ƙananan hukumar ƙaramar hukuma ta lokacin kenan mata Ibaji, kuma akwai ruwa ma kaga ya kwace wasu gidaje, to kaga su ma yana da wuya. Haka muna sa ran da za su iso, to kuma tun da an gama kuma ƙarshe an yi shatara sauran guda biyu ta ga cewa a yi ta jira ba san lokacin za a zo ba gunda a hakura.
To ya za ka bayyana sakamakon zaben yanzu yadda aka gudanar da zaben, kun gamsu?
Kuma abinda sakamakon ya nuna shi za a faɗa. Yan takara da wanda ya ci dama shi ya gani ya gamsu, wanda bai ci ba in bai gamsu da yadda ake ba kaga ya san yadda zai je gaba. Yawa, saboda haka nan muna tattaubaya dai wanda kuma yana da ƙorafi a nan wurin yakan taso ya magana wani sai a yi mai bayani.
To yanzu sai da safen kenan dai za a bayyana wanda ya samu nasara da wanda ya faɗi.
sha Allah in an kawo wannan kananan hukumomin tattara da an tada bayanai shi a faɗi wanda ya samu rinjaye in ya kai ga faɗi zauta faɗi sakamako a faɗi wanda ya ci shikenan sai a faɗa insha Allah
babin gaji premium murya Amurka daga Nigeria
To madalla gaida baban gida Jibrin idan ku muka shigo shirinmu na hantsi za ku ji yadda waɗansu mutane suka rasa rayukansu a wani irin sabon salon kai hare-hare
kamar yadda rahotanni da kuma shaidun gani da yadda suka bayyana wasu mahara ne akan rakuma suka dire mikiya a garin Aljinaru dake da tazarar kilomita 35 daga garin Son a jihar Adamawan inda ma suka barnata amfanin gona da kuma yi wasu mata fyaɗe kana kuma suka kashe wasu ƴan sa kai na maharba su shida da suka kai ɗauki maharan na ko ɗauke ne da mugun makamai da kuma manyan bindigogi wanda kuma kawai yanzu ba san ko shin makiyaya ne da ke wucewa ba ko kuma mayakan boko haram ne ma suka sauya salo Muhammad Modibo Tola na cikin shugabannin hadaka kungiyar ƴan sa kai na maharba a jihar Adamawan yace sun kalu da kisan da aka yi wa maharban su da mako ba gudu ba ja da ba a taimakon da suke yi
To madalla sai a biyo mu a shirinmu na hantsi domin jin cikakken wato labarin. Shirye-shiryen da yana zuwa muku ne daga nan Washington DC. Yanzu ko karfe 12 ne da minti 16 na dare a nan Washington. Ga kuma shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Makon da ya gabata shirin ciki da gaskiya fara kawo muku batun wata matashiya mai suna Fatima Nuhu wadda ta zargi wani babban lauya wanda ya nuna sha'awa a wurinta amma daga bisani sai juna biyu ya shigo kafin a shafa Fatiha. Ku biyo mu domin jin ci gaban shirin suna na Sarfil Hashim Bulal. Ba tare da bata lokaci ba shirin ciki da gaskiya zai kawo muku ci gaban tattaunawar da muka yi da Fatima. Kafin daga bisani mu ji daga bakin yayan Fatima wanda shine ya dauki dukkan nauyinta tunda ta dauke ciki har zuwa saukarta. Sannan kuma mu ji abin da shi wanda ake zargi da aikata wannan lamari zai ce. Ga dai ci gaban hirar.
Kin san dama daga farkon daukan juna biyu akan yi kaman wata tara ne da kwanaki kafin a samu aihu ya ake yi ya kika kika aihu
ha asibiti na aihu yaya ne ma ya kai ni shi ya ta jigila da ni ha asibiti na aihu asibitin durumi tu wani private haka har dai irin da suka ce nayi karama kan za mu operation a lokacin da suka ce bari dai za su yayyanka ni irin su kakkara ni shikenan sai na ce irin suka kakkara ni dai na daidai ne kana kai like 1 week a cikin hospital duk dai haka zo aka biya wannan yaya zo ya biya wannan kudin ya biya wannan kudin da ya biya wannan kudin yaro ya tashi ina nan ina tare
ni ma da kai nasarar sai kika samu bayan dumata kai kika aihu lafiya
eh da na aihu lafiya ina kai yaro rigakafi ina kai shi kowane asibiti kowane ina kai shi asibiti sai suka ce mun a lokacin ma ba sa yin rigakafi a wannan gurin in zo nan area 2 anan ne suke yin rigakafi na yara sai na zo gurin da na tashi na zo gurin har a gurin ma suna cewa suka ce wannan dan waye ne na dauko sai nake cewa wannan yaro na ne mana suka ce kai wannan yaro katuwa aka yaron ki ne nace eh kware kuwa yaro na ne
duk lokacin har kika aihun nan ina shi wannan barista da kika ce barista lema din nan yazo ya same ki lokacin
bai same ni ba bai so ma mu hadu da shi kwata-kwata bai so ma mun haɗu da shi kwata-kwata bai so kwata-kwata ma mun haɗu da shi in na kira shi ya ce mun yana Kaduna ko yana hanyar Zaria zai tafi Sokoto ko yana wani guri irin maganganu hakan nan da yake gaya mu har sun ka dina sai zo ya bata da ya bata sai na zo na ga motan da yake dauka na muke fita da shi da na ga motan Ministry of Justice Sokoto sai na dauki na rubuta number na sai na ce dan Allah kun san wane kaza sai suka ce mu sun san shi amma yana Imo State sai na rubuta number waya na da bai sani ba da na rubuta number waya na da bai sani ba sai ya duk ya ci gaba da kiran layi na sai ya ce amma I'm sorry ina yana Imo State zai shigowa Abuja idan ya shigo Abuja zai kira ni yana shigowa Abuja ya zo da kwana uku kullum sai ya kira ni a lokacin sai yake ce mun to in zo in same shi a daidai drumstick na garki shi yana tsallake muna opposite din wannan plaza nan da yake kallon drumstick ni da Aisha sai muka tsallaka muka ganshi a gurin yana tsaye sai yake cewa ai Tima kece dama ai na san kece wai dama na san kece mirin da ya dinga magana sai ya dauke ni sai ya tafi da ni hotel da ya dauke ni ya tafi da ni hotel a Otaku na gaggaya masa nace gashi ga magana yace sai yake tambaya na ina ne kika kai yaro sai nace yaro baya nan baya Abuja yaro ya riga da yaro baya Abuja amma ni gani nan ina gurin yaya na sai yake ce mu sai duk in yazo daidai drumstick din nan sai dinga kira na in ya fito daga wannan hotel din sai dinga kira ni sai ce ayyatin tima kina ina kizo garki daidai guri kaza ko gurin mai shayi kizo mu hadu a gurin sai yake ce mun in yi hakuri har na kama hanya na mike daga drumstick na ki bin layin gidanmu sai na mike straight sai na mike titin garkin nan sai ya bini ya ja kawata ya bini yake ban hakuri yake cewa in yi hakuri in rike yaron nan Rike yaro yace kowane Allah like, kowane wata zai dinga turo da kuɗi sai nake cewa to ba masala yaje yanki ticket din shi ya tafi Sokoto nace kai yayi kira ni yace mun gashi na airport ya so ka lafiya nace ya yaran ka sai yace mun lafiya lau suna nan lafiya yara suna lafiya nace to alhamdulillah nace to ka gayar mun da su shikenan sai ke ce baki turo da account number da na gaya miki ba ko kin manta ne sai nace ban manta ba na ga kaman a gajiye kake karanta kura maka sai na tura masa da account number a lokacin bana receiving alert a waya na bana receiving alert sai irin dai na je banki ban da kudi na je ina checking din banki na sai na ga kudi ya haura 20,000 a cikin account dina sai nace ayya mutum ɗaya nace ga wanda ne magana da shi sai na sendin masa text nace gashi nace na ga sako na gode Allah ya saka da alkhairi kalman da na gaya masa kenan nace na gode sosai muka ci gaba dai da waya
bayan an haifi yaron ya wani sunan kuka sa masa
sunan shi Saifulai
Kiki kirkiro kenan ni na kirkiro sunan
Saifulai na sa musu Saifulai muna tare da shi duk wuya dai duk komi da komi dai ina tare da shi sai nake ce masa yaron bai da lafiya
sunumin kafin nan lokacin da kika haife shi kin yi tunanin daukar wani mataki kan yaron na rike shi kuma rabuwa da shi watakila za a wayi gari a ce gaki an ganki da yaro ba a san wayi babansa ba
a lokacin dai ya ce da cewa wata kan ma ce min dai in dauke shi jin yadda shi sai na ce baran iya yadda shi ba baran iya wurgar da shi ba.
Wato mana yadda ake tsintar yaran nan, yara dan jinjiri ko jinjira an jefar da su ko wani daji ko waje, wata kila samu wasu ana samun su dare, wasu kuma rai yayin halinsa.
Eh, sai na ce baran iya yadda shi ba, duk wahalhalu hakan nan dai na dinga shan wahala dai na ci gaba da rike yaron. Sai na sami yaya, sai nake ce masa, yaya ka ji abin da wannan mutumin yake cewa. Na ce na same shi na gaya masa gaskiyar history da har boye masa ma. Na gaya masa na ce ka ji ga matsalan da ake ciki saboda ban son tona ma kaina asiri. Ko in tona mishi asiri? Ba na son tona masa asiri. Sai na gaya ma yaya na ce ka kira shi, ni ina son ya zo shi ya ɗauki yaron shi, aure zan yi, aure na ya kusa. Sai ya ki tun daga lokacin bai kara ɗaukan waya na ba. Sai ya kwanakin baya sai na ɗan canja wani layi, na sa wani layi mai 090 layi na kenan. Sai irin ina chatting da shi, dan ina chatting da shi, sai nake cewa ka ga yaronka ya girma. Sai yake ce mun a yace eh. Sai na tura masa da pictures na shi, da na sai nake cewa me yasa baka so a haɗu, me yasa baka so ni da kai mu sake haduwa. Sai yake cewa wallahi. Nace kuma me yasa kai blocking dina, kai blocking dina WhatsApp, kai blocking dina, kai ka sa ni a blacklist? Sai nace me yasa ka sa ni a blacklist? Sai nake ci gaya musu wai wayan ne ai daga wayan shi ne, irin dai maganganu hakan nan. Ina kuka ina gaya masa, nake cewa nace ma aure zan yi, kuma kaga text message dina ba wai baka gani ba, koda me kake yi kaga text message dina. Na gaya masa haka, sai na abun dai da ya ci karfi na dai, sai na gaya ma yaya kawai.
To idan mai duka ya kai mako mai zuwa, za mu ji daga bakin yayan Fatima wanda tare suka ziyarci ofishin murya Amurka da ke Abuja, da kuma abin da shi lawayin da ake zargi ke cewa. Yanzu madadin Nasra da Mele Kaya, ni Sarfil Hashin Gumel ke cewa mu kasance lafiya.
Kuma da lagai da Sarfilu, yanzu kuma ga Murtala ya dawo da takaitattun labaran duniya.
Miliyoyin jama'a ne suka yi yin tururuwa a Hong Kong a cikin watanni biyar da suka gabata, suna neman sake fasalin demokuraɗiyya a yankin da bai da cikakken yancin cin gashin kai a ƙasar China. Zaman sauraren shaidu na yunkurin tsige shugaban ƙasar Amurka Donald Trump zai shiga mako na biyu, inda manyan shaidu suka shirya ba da shaida akan yadda ya tilastawa ƙasar Ukraine ta gudanar da bincike akan ɗaya daga cikin manyan abokan karawarsa na jam'iyyar Democrat a zaɓen shekara ta 2020, kuma tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden a daidai sa'ar da kuma ya riƙe tallafin soji da ƙasar ke buƙata. Lebanon ta ƙara tsunduma a rikicin siyasa a jiya Lahadi, yayin da 'yan siyasa ke ƙoƙarin kafa gwamnati. Dubun dubatar 'yan ƙasar ta Lebanon sun zagaya titunan birane a faɗin ƙasar, suna neman a yi garan bawul ga tsarin siyasar. Masu zanga-zangar sun zargi shugabannin siyasar da cin hanci da rashawa, inda suke neman a sake fasalin zamantakewa da tattalin arziki da kuma isassun ababen more rayuwa. Rikicin siyasar ya ƙara rincaɓewa bayan da tsohon ministan kuɗi Muhammad Safadi ya janye daga takarar neman mukamin prime minister.
To dukkan rukuma da wannan muka kawo ƙarshen shirinmu, sai can da hantsi za ku ji mu dauke da wasu shirye-shirye. Sai dai kafin mu sallama da ku, bari mu miƙa ta'ziya ga iyalan Alhaji Salihu Yahaya, wanda aka fi sani da Bo Adami a birnin Kumasi, wanda Allah ya masa rasuwa kuma aka yi jana'izarsa a jiya Litinin. To Allah ya ji kansa da rahama da sauran magabata, ya kuma kyautata ƙarshen mu. Yanzu a madadin kowa da kowa don sashen Hausa na muryar Amurka, musamman ma Murtala Faruku Sani, yana da ya taimaka muka gabatar da shirin, da wanda ya shirya ya bada umurni Malam Sidi da kuma injiniyanmu na wannan safiyar Jim Cook. Baba Yakubu Makeri ne daga nan Washington yake sallama da ku. Shaida Hantsi, assalamu alaikum.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.